shi ta yada ilimi da sunna a wannan nahiya a wannan shiyar. Allah ta'ala ya saka wa masu wannan hidima da alkhairi. A taken wannan haduwa abinda za a tattauna akai a gurguje shine akan shirka da illolinta. To kamar yadda aka yi bayani a baya, ni zan yi ta'aliki ne dan faɗi abinda zan faɗi bayan shi malam mai bayani ya kammala. To kafin ya iso ya zauna, zan bude masa fagen da ƴan bayanai da kuma insha Allahu ta'ala bayan an kammala na san malamai za su dora ƙarin bayani. Abinda nake so in bude bayani da shi shine bayani game da manufa ta da'awa ta sunna, wanda da'awa ta sunna a wannan ƙasa Nigeria ta yadu ne, ta yi suna ƙarƙashin jagorancin ƙungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Dukkan waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya da tunani na ƙoƙarin tafiya da wa'azi da da'awa ƙarƙashin wannan ƙungiya, Allah ya saka musu alkhairi. Ba a gushe ba ana yi. Waɗannan dattijai da suke wannan waje da su aka fara, kuma alhamdulillah har yau ana yi da su. Kuma mune wa Allah ta'ala godiya a wannan gari namu na Kano. Za ka ga da'awar ta game dukkan wanda yake yana bin tafarkin sunna ne. Kowa da kowa yana tafiya ƙarƙashin wannan jagoranci na yaɗa sunna. Kuma wataƙila taken wannan lakta shi zai ƙara fitowa da manufa ta wannan ƙungiya. Wataƙila an yaɗa maganganu iri-iri, duk da cewa alhamdulillah an gama wannan labarin, yanzu wani sabon shafi ne. In kai magana ƙungiyar Izala ko da'awar sunna, yanzu babu wani raɓa-raɓa da jingina mata wasu ƙarerai, an gama da wannan. Kowa ya san menene manufa, kowa ya san akan me take kira, kowa ya san me take yaɗawa. Kira take akan tauhidi da yaƙar shirka, akan riƙo da sunna da yaƙar bid'a, akan yaɗa ilimi da ingantacciyar aƙida da ibada a cikin musulmi. Wannan shine manufarta. Da'awa ta sunna da'awa ce ta yaɗa tauhidi da kuma yaƙar shirka, kawar da shirka a cikin mutane, da yaɗa sunna da kawar da bid'a a cikin mutane, da yaɗa ilimi ingantacce da wayewa ta addini a wannan ƙasa, wanda izuwa yanzu sai dai mu ce alhamdulillah an kai zango mai tsawo a wannan tafiya. Ana kira izuwa ga tauhidi, ana yaƙar shirka don me? Saboda tauhidi shine jigon addinin musulunci. Tauhidi shine abinda Allah ya halitti bayi domin sa. Tauhidi shine abinda in babu shi babu addini. A ɗaya hannun kuma shirka, wato ba za mu ce gatari ba, wata katabila ce da take rushe addini baki ɗaya. Kanwar tafiyarta ita ce bid'a, abinda yake bayi da tushe a addini, aka ƙago aka tilasta wa mutane, aka bar abinda yake shine mai asali. To wannan shine manufa ta wannan da'awa ta sunna, wanda wannan ƙungiya mai albarka take yaɗawa ba dare ba rana, lungu-lungu. Kamar yadda muka sani, idan aka yi magana ta shirka, dukkan musulmi ya san mece ce shirka. To amma matsalar girman haɗarinta ne musulmi da yawa ba su sani ba. Kuma cutar da su aka yi, ba a nuna musu girman haɗarin wannan shirka ba. Shi yasa wasu ma suke zaton cewa, wai idan mutum ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, za a wayi gari kuma ya zamo ba musulmi ba, saboda ƙarancin ilimi da rashin sani. To mutum ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya faɗe ta, sai mu tambaye shi menene ma'anar abin da ka faɗa, abin da kake nufi da wannan kalma la ilaha? Kaga wannan nafiyun ne, ka kore, ka ce babu wani ilahu, shine abin bauta, babu wani ubangiji illallah, sai Allah. Shi ya cancanci wannan matsayi na al-ilahul haq, shine ma'anarsa. Nafiyun ne wa isbat, ma'ana ka kore dukkanin abin da bai cancanci a ce da shi al-ilahu ba, bai cancanci a bauta masa ba, kace sai Allah shi kadai kai isbati, shine kadai ya cancanci haka. Kuma ka gaskata annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To da za a wayi gari mutum ya faɗi wannan kalma, sai kuma ya aikata wani aiki saɓanin wannan kalma wanda ke warware ta, shin ba zai iya fita daga musulunci ba? Idan waɗancan mutane suka ce a'a, in an shiga ba a fita daga musulunci, sai ce to